إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na Juma'a wanda shine yammacin 28 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda kuma ya dace da lissafin 12 ga watan March shekara miladiya ta 2021 wannan shine darasi na biyu cikin jarange darussa da muke musu take da ladabi da biyayya wanda muke yin su daga littafai akalla guda uku wanda suka shafi wannan al'amari na ladabi da biyayya. To a wannan darasi insha Allahu ta'ala za mu karkare muqaddima da muka fara wanda a darasi na farko mun ji bayani game da alfanu da muhimmancin sanin wato nazariya da aikata ladubba na addinin musulunci da bayani dake da alaka da haka. A yanzu insha Allahu muna so za mu yi takaitaccen bayani akan wato malamai guda uku waɗanda za mu yi amfani da littafansu insha Allahu a wannan jerange littafai darussa. Malami na farko da littafinsa shi ne Abubakar ibnu Abi Shaiba da littafin shi Kitabul Adab. Al-Imam Abubakar ibnu Abi Shaiba malami ne wanda ya da hadisai a cikin Bukhari da Muslim da Sunan Al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah, bai da hadisi ko kwaya ɗaya a cikin Sunan Al-Imam Tirmidhi, amma Bukhari da Muslim da Abu Dawud ɗaliban shi ne kai tsaye waɗanda suke riwaya daga gare shi. Haka nan Ibn Majah, shi kuma Al-Imam Nasa'i ya riwaya daga gunshi bil wasita. Al-Imam Adh-Dhahabi yana mai take da cewa Al-Hafidul Kabir Al-Hujja Adimun Nadhiya, babban malami hujja wanda babu irinsa. Sunan shi na asali Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shaiba ibn Uthman al-Abasi maulahu, Abdullahi dan Muhammadu dan Abu Shaiba. Abu Shaiba din kakansa ne, asalin sunan shi Ibrahim ibn Uthman, wannan shi ne sunan shi a takaice, Abdullahi dan Muhammad dan Ibrahim dan Uthman dan kabila Abasawa ta hanyar mawali. Asalin shi mutumin garin Kufa ne a ƙasar Iraki. Yana da riwaya a wajen karatu sa'a yake ga irin su Ahmad ibn Hanbal, irin su Ishaq ibn Rawiya da ire-iren su, amma ya ma karantar da al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ya karantar da Bukhari, ya karantar da manyan malamai irin su Bukhari din da Muslim da Abul Qasim al-Baghawi da irin su Abu Zur'at al-Razi, irin su Ja'far ibn al-Firyabi, irin su Abu Ya'la al-Mawsiri da makamantansu, duk wannan suna cikin jerange ɗaliban da suke karatu a gurin sa. Malaman tarihi suna cewa an haife shi ne a shekara ta 159 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda yayi daidai da miladiya tana da 775. Daga cikin malaman da ya koyi karatu a gurin su akwai Sheikhul Islam Abdullah ibn al-Mubarak, akwai Sufyan ibn Uyayna, akwai Khalaf ibn Khalifa, wanda ana cewa Khalaf ibn Khalifa tabi'i ne. In ya tabbata haka, to Abubakar ibn Abi Shaiba ya zama cikin lissafin atba'u tabi'i ne ke, domin muka kalli haihuwarsa da wuri-wuri ne 159, kusan zamani guda suka taso da irin su Abu Hanifa ke, sannan sorry da na'am da irin su Abu Hanifa. Sannan akwai Malam Abdul Aziz ibn Abdul Samad, afwan Abu Hanifa ya rasu shekara ta 150 ne, zai zama zamani da suka taso da irin su Muslim kenan, da irin su Al-Imam Shafi'i afwan. Daga cikin malaman shi akwai Hushayn ibn Bashir, akwai kuma Al-Waqi' ibn Al-Jarrah da Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, duk waɗannan bijimayen malaman sun karantar da shi. Shi sa Zahabi yake masa take yana cewa wa kana bahran min buhuril ilmi wa bihi yudrabu al-masalu fi quwwati al-hifdh. Zahabi yace wannan malami kogi ne cikin kogunan ilimi, kuma ana kwatance da shi wajen ƙarfin hadda. Haka Zahabi ya faɗa a cikin Siru A'lami An-Nubala. Al-Imamu Abu Ubaidin Al-Qasim Ibn Sallamin Rahmatullahi Alayhi yana cewa intaha al-hadithu ko intaha ilmu al-hadithi ila arba'ati. Malamai hudu su ne makwara game da ilimin hadisi. Yace na farkon su Abu Bakr ibn Abi Shayba wa huwa asraduhum. Wannan mala Abu Bakr shi fa kowa karfin iya kwararo hadisi a cikin hudu. Wa Ahmad ibn Hanbal wa huwa afqahuhum. Yace sai kuma malam Ahmad dan Hanbali shi kuma yafi su ilimin fiqhun hadisi. Sai kuma Wayha ibn Ma'in wa huwa ajma'uhum lahu. Sai ya dan mai irin shi kuma yafi sauran malaman hadisi tare riwayoyi. Cikon na hudu shine Ali ibn al-Madini wa huwa a'lamuhum bil ilm. Shi kuma yafi sani illa. Haka Salih ibn Muhammad yana bayani yake cewa a'lamu man adraktu bil hadisi wa ilalihi Ali ibn al-Madini. Ibn al-Madini shine wanda na riska mutumin da yafi kowa sani illoli. Wa a'lamu man adraktu bi ma'rifati tashifil mashayikh Yahya ibn Ma'in, wanda na riska kuma yafi kowa sanin kurakuran da malamai masu riwaya ke yi shine Yahya ibn Ma'in. Yace wa a'lamu man adraktu bil hifzi wal mudhakarati Abu Bakar ibn Abi Shayba, wanda kuma na riska cikin malamai wanda yafi kowa karfin hadda da gogewa wajen musaffa ta hadisi shine muzakara. Sukan zauna su dinga musaffa ta hadisi. Yace to Abu Bakar ibn Abi Shayba shi fa kowa kwarewa game da wannan fanni. Da haka malami ne bijimin malami cikin malaman hadisi, Allah ya gafarta mishi. Daga cikin littafan shi wadanda ya rubuta, mafi shahara littafan shi shine littafin Al-Musannaf. Kitabul Musannaf ana buga shi a cikin mujalladi 16. An mishi bugu kala-kala. Darul Fikri da suna buga shi a cikin mujalladi 15. Akwai tahqiqin Muhammad Awama da kuma tahqiqin wasu malamai su Hamad ibn Abdullah al-Jum'a. Yadda yake har yanzu duniyar ilimi tana da kishirwan buƙatuwa zuwa ga tahqiqi qayyimi ga littafin mujalladi 16, yana dauke da hadisai da asa na sahabbai da maganganun tabi'ai da fatawoyi akan dukkanin fannonin addinin musulunci da ibadoji da mu'amaloli. Littafi ne babba kwarai da gaske. Shine littafin shi mafi shahara wanda aka san shi da shi. Da zaran an ce Ibn Abi Shayba, to abinda zai fara zuwa cikin tunanin da zuciyar mai bincike ko mai karatu shine littafin shi Kitabul Musannaf. Akwai dan uwan shi Usman Ibn Abi Shayba, shi ma yana da littafi irin wannan. Da gaskiya littafin shi wanda har yanzu ba a buga su ba, akwai littafin At-Tarikh, Kitabut Tarikh, wanda malaman ilimi masu bincike suna cewa akwai makhutarsa, akwai littafin rubutun hannu a wani library dake birnin Berlin, a National Center wanda suke da shi, ko kuma a ce International Center na African Studies a Jami'ar Berlin dake kasar Jamus, suna da copy a wajen. Akwai kuma Kitabul Iman wanda kamar da Sheikh Al-Albani yake faɗa a cikin littafin shi na wato firasa ta makhtuta ta makhtutatin maktabatin abin nan maktaba ta abin nan al-Zahiriya dake Dimashka, Sheikh Al-Albani yayi bayani akan wannan Kitabul Iman wanda littafi ne na aqida. Sannan akwai littafin Al-Ahkam wat-Tafsir wanda Imam Az-Zahabi ya ambace shi cikin littafin wannan malami a cikin littafin shi Tadhkiratul Huffaz. Sai kuma wannan littafi dake gaban mu shine Kitabul Adab wanda shi ma a tarihance a Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin, Allah ya gafarta mishi, kamar yadda ya tabbata a tarihinsa, ya zauna a maktabatul zahiriya ya yi mata karatu na kwakwab, ya karanta daukacin littafin da ke wannan maktaba musamman bangaren makhtutat. To sannan sai ya zo ya musu fihirasa, ya yi wani index da zai dinga bayanin littafi kaza akwai shi a cikin majmu'a kaza a lamba kaza a daki kaza. Wannan mujalladi ne katoto Albani ya yi wannan abin nan bayan karatu na sama da shekara 30. To a ciki shi ya yi bayanin wannan nuska, kuma sai ya gamu da wasu dalibai, ɗaya daga cikinsu mutumin ƙasar India wanda ya wannan tahqiqin, wanda ya zo yana so zai yi PhD a cikin ainihin ilimi na shari'a. Sai Albani ya bashi wannan littafin ya ce wannan zai amfani kwarai da gaske. To duk da ba shi ne asalin risalarsa ta PhD ba, to sai ya ga dacewar ya zauna ya tahqiqi littafin, shine ya fitar da wannan littafi na ainihin Kitabul Adab. Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba ya rusu ne kamar da Ibn Kathir yake fada a shekara ta 235 ya rasu ya rayu a duniya kamar shekara 75 kenan Allah ya gafarta mishi Al-Khatib al-Baghdadi ya ambata karara cewa Ali ibn al-Madini ya rasu ne a watan Zulqa'ada shekara ta 234 muji Ali ibn al-Madini to tsakanin rasuwarsa da rasuwar Abu Bakar ibn Abi Shayba kwana 40 ran da akai 40 din rasuwar Abu Bakar binnan ibn al-Madini ranan shi kuma Allah yayi ma Abu Bakar ibn Abi Shayba cikawa da haka sai ya zama kenan a farkon shekara ta 235 dan ka lissafa daga watan Zulqa'ada karshen sa zuwa abinda za a samu bayan kwana 40 keke da keke kamar yadda Khatibu ya sake ruwaitowa shine 8 ga watan Al-Muharram na shekara ta 235 karkashin haka sai ya zama kenan ya rayu shekara 75 a duniya yau da rasuwarsa akai shekara kamar 1,207 Allah ubangiji ya gafarta mishi to wannan shine Abu Bakar ibn Abi Shayba a takeice kware da gaske muna ta taƙaitawa ne zamu ishara zuwa ga masajid da za a samu tarihin shi to sai dangane da littafin asalin shi juz'i ne guda biyu littafin Kitabul Adab na Abu Bakar ibn Abi Shayba shine wannan gashi a hannuna taqiqi da takrijin al-Dr. Muhammad Rida Al-Qannuji shine kamar yadda muka faɗa mutumin kasar India ne yana da PhD akan abin nan Islamic Economics wato harka al-iqtisad al-islami shine Sheikh Al-Albani ya nuna musu wannan littafi suna matasa dalibai masu bincike a matakin PhD sai wannan bawan Allah bayan da ya gama asalin risalarsa sai kuma ya zauna ya taqiqin wannan littafi littafin nan abinda ke cikin sa kamar yadda sunan shi ke nunawa shine bayani akan ladabban musulunci da ladabban rayuwa da kyakkyawan tsarin mu'amala da mutane tun daga bayani akan mu'amala tsakanin mutum da mutane sauran mutane iyaye makwabta ƴan uwa da muhimmanci ko mutunta malamai da hani game da izgilanci ko tozarta mutane ko yin rashin kunya ko yin tsageranci da bayani akan wato tarbiyyar ƴaƴa da mutunta iyaye da hani game da kwaikwayon maza ga mata da kwaikwayon mata ga maza da ladubban bacci ladubban kiyaye harshe da makamantansu sune abinda suke cikin wannan littafi kuma zaka ga yana kawo ayoyi da hadisai da athar na sahabbai da maganganun tabi'ai da wasu makamantansu wannan malami yana da asbaqiya a wannan fanni kafin shi ba a san wani malami da yayi wannan aikin ba sai dai akan kawo hadisan ladubba ne a cikin tsarin littafin hadisai cikin jawami'u da sunanu da makamantansu shine ya fara ware littafi yayi wannan aiki domin ya riga yi Imam al-Bukhari da littafi sananne shine al-Adabul Mufrad ya riga Imam al-Bukhari dai Imam al-Bukhari ɗalibin sa ne amma na Imam al-Bukhari ya fi nashi shahara kuma ya fi nashi inganci ya fi nashi fadadawa alal misali akwai babuka wanda Imam al-Bukhari yayi magana akan su shi kwata kwata bai kalle su ba daga cikin wanda malamai suka tantance akwai bayani akan masalan islahul manazil ladubba na gyara gidaje game da shara da ainihin wato yin addu'o'i da rashin barin bola ko datti a cikin gida da yin bismillah wajen shiga gida da wajen shiga makwanci duk Bukhari ya kawo waɗannan a Kitabul Mufrad shi wannan malamin bai kawo ba da bayani akan hukuncin tsawaita gidaje da nuni zuwa ga cewa tsawaita gidaje da shigibu na daga cikin alamun tashin alkiyama na daga cikin ababen da da malaman farko da al'umma farko ba su san shi ba da bayani akan maganganun sahabbai da tabi'ai akan haka da umarin da sayyidina Umar yayi na hana tsawaita gidaje da bayani akan hadisi da yake bai tabbata marfu'i ba amma ya tabbata mauqufi daga sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wani aiki da mutum zai yi da dukiyarsa ko da jikinsa a duniya zai iya samun lada amma banda gina gida ka gina gida to babu wani lada a cikin shi shi dai lada na lahira ba za ka samu ba dan ka gina gida amma in kai wani aiki da dukiyarka kana iya samun lada asari ne tabbatacce daga wani cikin sahabbai na nan a cikin littafin adab al-mufarda shekhu na al-imam al-bukhari shekhu al-albani ya inganta wannan riwaya mauqufiya yadda ya raunata wanda take marfu'iya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayani akan kafara da mara lafiya zai yi in bai da lafiya cewa wannan cuta in yayi hakuri tana zama sanadiyar kankare masa zunubansa to duk waɗannan babu irin su a cikin littafin ibnu abi shayba sai dai wasu babuka da za su zama kuma masu fa'ida za mu zo mu ji su insha Allah daga cikin masadir na tarjumar wannan malami akwai littafin guda biyu na Imam Adh-Dhahabi siyaru a'lamin nubala da littafin tadhkiratul huffaz da kuma littafin an-nujumud dhahira fi akhbari misra wal qahira na Imam Suyuti da kuma littafin al-bidayatu wan nihaya ta Imam al-Hafiz Abu al-Fida Isma'il ibn Kathir da littafin tarihu madinatu salam wato tarihu bagdad kenan na Imam al-Hafiz Abubakar Hafiz Abubakar al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi da littafin al-Kamil fi tarikh na Ibn al-Athir da kuma tahribu at-tahrib na Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ala al-jami' to wannan shine gaba ta farko kenan a cikin wannan shimfida game da malamai dinnan masu wannan littafai da kuma bayani akan littafan nasu gaba ta biyu ita ce littafi na biyu shine littafin makarimul akhlaq na al-imam abubakar ibnu abi al-imam abubakar ibnu abi dunya wanda shi kuma bai da hadisi a cikin littafin kutubu sita gabaki daya sai dai al-imam al-baihaqi ya ruwaito wasu maganganu daga gare shi a cikin kitabut tafsir al-imam ibnu majah kai amin ibnu majah ba baihaqi ba na da littafi kitabut tafsir bayan as-sunan din sa to a cikin wannan littafi ne ibnu majah akwai riwayoyi da ya kawo daga Abubakar ibnu Abi Dunya ana mushi take da al-imamul muhaddis al-hafiz al-allama haka zabi masa take babbal malami malamin hadisi kasurgun malamin hadisi sunan shi Abdullahi ibnu Muhammad ibnu Ubayd ibnu Sufyan ibnu Qais al-Quraysh Abdullahi dan Muhammad Muhammad dan Ubayd Ubayd dan Sufyan dan Qais al-Quraysh ana mashi alkunya da Abu Bakar ana ci mashi Ibnu Abi Dunya asalin shi mutumin garin Bagadaza ne a Bagadaza aka haife shi anan yayin rayuwarsa bai samu rihila ta tafiya neman ilimi ba duk dan tafiye-tafiyen da yayin ɗan kananan tafiye-tafiye ne wanda basu kai sun kawo ba yana daga cikin bararrun bayi iyayen shi bararrun bayi ne ga sarakunan Banu Umayya an haifi malam Ibnu Abi Dunya a shekara ta 208 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ana da safa cikin malaman wa'azi wanda Allah ya bashi fasaha da balaga wanda in ya ga dama a majalisi guda zai iya sanya masu sauraron shi su kuka an jima kadan kuma yasa su dariya in ya ga dama ya sake yin wa'azi su sake yin kuka kamar yadda zabi yake bada labari Allah ya mishi fasaha da zakin baki da iya tattauna matsaloli masu jan hankali daga cikin malaman shi shahararru akwai Ali ibn al-Ja'd akwai kuma Khalaf ibn Hisham da Abu Nasr at-Tammar da Zuhair ibn Harb da Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam da Imam Abu Bakr al-Shafi'i wannan duk suna cikin malaman sa Al-Imam Adh-Dhahabi yana masa take da cewa kana saduqan adiban ikhbariyan kathir al-ilm ya kasance malami ne mai gaskiya malami ne masanin adabi malami ne masanin labarai kuma mai yawan ilimi ya ci gaba da cewa wa kana hadithuhu ghayatan fi ulumi sanad hadisan shi suna da matukar ƙarfi wajen samun gajeren isnadi musamman kallura da irin malaman wannan malaman su Ali ibn al-Ja'd su Zuhair ibn Harb su Abu Ubayd sun yi tsawon rayuwa ya riske su a ƙarshen rayuwarsu da haka sai zama yana da hadisai wanda suke gajeru ne Al-Imam Ibn Kathir yana masa take da cewa al-mashhur bi tasanif al-kathira an-nafi'a ash-sha'i'a adh-dha'i'a fi ar-raqa'it wa ghayriha malami ne da ya shahara da littafai mabambanta masu matukar yawa masu amfani wanda suka game duniya ko ina aka ji labarin su adh-dha'i'a ash-sha'i'a galibin su akan raqa'it wato akan abubuwa da zasu taimaka mutane wajen tausasa zuciyarsu kamar yadda zaka gani daga sunayen mafi wanda tafansa yana da littafai da dama da yawa akwai majmu'a ta littafansa da aka tattara a cikin mujalladi 8 tana nan mawsu'atu ibnu abid dunya muna nan da kofin ta anan maktaba ta mu ta darul hadis salafiya walillahi alhamd mal albani namu Allah ya gafarta mishi shi ya siya mana wannan littafi tuntun yana nan da kajin masu library mal ali za su baka shi ka karanta an kana su wanda littafin shi ne aka tattara sama da littafai ɗari kanana kala daban-daban-daban wasu manya wasu kanana wasu shafi 5 wasu shafi 20 sorry sama da littafai 50 ba 100 ba nake nufi haka ne ga sunan kala daban-daban daga ciki kamar da Zahabi yake cewa yace wa tasanifuhu kathira littafin shi suna da yawa fiha muhabbaatu wa ajaib amma a cikin su akwai abubuwa akwai taskoki cike da maganganu da kuma ababen ban mamaki hadisai masu rauni hadisai na ƙarya labarai munkarai da yarwaito abinda yasa haka ta faru da shi akwai malamai na baya-baya wanda suka rayu galibi daga ƙarni na 3 zuwa ƙasan su ire-iren shi ire-iren su ainihin wato Abu Nu'aymin Al-Asfahani littafin Ma'rifatus Sahaba da littafin Hilyatul Awliya da ire-iren waɗannan malaman zaka ga da Ibnu al-Jawzi da ire-iren su suna da yawan ɗebo tarka-tarka iri daban-daban ba su damu da sai sun tace ba su dai su kawo maka isnadoji to da haka zaka ga a cikin tafin su akwai ƙwamat da yawa kamar da zamu gani insha Allah da haka dole sai an tace su sun dauki tafarkin in dai sun kawo ma isnadi to sun fita alhakinka sun fita hakinka ba ruwan su da kai idan ba zaka yi tantance isnadojin ba to ba da kai suke yi shi zabi yake nufi da cewa akwai wato ba ajaib ababen ban mamaki a cikin tafsirin Allah ya gafarta mishi akwai risalatul faraj ba'ad ash-shidda wanda matbu'a ce wato samun budi bayan tsanani da kitabut tawakkul ala Allah tawakkul ala Allah akwai kitabus samt akwai kitabus shukr akwai kitabul qubur akwai husnul dhanni billah akwai kitabul manamat labarin mafarkai akwai kitabu man asha ba'da al-maut labarin wanda suka mutu suka dawo akwai littafin at-tawadu'u wal khumul littafi dake bayani akan falalar tawadu'u da mai da kai ba bakin komai ba akwai kitabu mujabid da'wa labarin waɗanda ake amsa addu'o'in su da littafi dai mabambanta wannan sa daga cikin waɗanda aka buga ko dai an buga su daban-daban a matsayin ƴan rasailu haka ko kuma an buga su a tare da sauran majmu'an al-imamu ibnu abid dunya ya kasance malami ne wanda yake koyar da ƴaƴan sarakuna daga cikin sarakuna ƴaƴan sarakuna waɗanda ya koyar da su kuma suka wayi gari suka zama sarakuna cikin daular abbasiya akwai al-mu'tadid al-mu'tadid daliban sa ya rasu a shekara ta 281 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da miladiya ta 1161 ya rayu kamar shekara 73 kenan a duniya Allah ubangiji ya gafarta mishi daga cikin masadir na tarihinsa akwai littafin tarihu madinati bagdad a cikin mujalladi na 10 da tazkiratu zahabi a cikin juz'i na 2 da littafin al-ibar shi ma na zahabi ne da littafin al-jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim ar-razi da tabaqatul hanabila da littafin al-bidayah wa an-nihaya cikin mujalladi na 11 da siru alamin nubala a cikin mujalladi na 12 to wannan kenan a takeice ta fuskar littafin nashi wannan littafi nashi yana magana ne akan fada'il na dabi'u da halaye da falalar da mutum zai ci yana da halaye masu kyau alfanun da mutum zai samu daga kasancewar shi mai halin kirki a duniya da kuma a lahira da bayani akan wasu daga cikin halayen kirki kamar magana akan kunya magana akan imani gaskiya jaruntaka sadar da zumunta biyayyar iyaye ƙaunar da salaf suke wa junansu labarin ƙauna tsakanin salaf da junansu da bayanai akan falalar kyauta da bayani akan irin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar kyauta da sakin hannu da kuma hadisai ne yake kawowa marfu'ai da mauqufai da asarai daga tabi'ai wanda suka inganta da wanda basu inganta ba da waƙoƙi da zantuttuka mabambanta babu shakka akwai fa'ida sosai a cikin littafin ko kuma hadisi wanda suke basu inganta ba suna nan da yawa Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi shi wannan ga nuskar da zamu amfani da ita wanda muka yi ainihin wato baiwa ƴan uwa ita ga ɗaya daga cikin copies ɗinta ta haƙiƙin da ta'liqin majdi as-sayyid ibrahim bugun maktabatu al-qur'an wacce ke ainihin wato bulak a ƙasar masar kenan an buga shi da wato bitta'awun ma a maktabatu sa'i wadda ke jidda basu sa tarihi ba bi ghairi tarih wato undated ne wannan tace ɗaya daga cikin nuskokin wannan nuskan makarimul akhlaq ta al-hafiz ibn abi dunya wanda zaka ga akwai ta a cikin wannan majmu'a ta littafansa akwai ta a cikin majmu'a ta littafansa insha Allah an samu makhtutat na littafin ne aslan a wasu garuruwa waɗanda ma ba na musulmai bane kaman a Escoria wato wannan Royal Museum na ƙasar wato Spain wanda ke birnin Madrid da kuma wani copy daga Berlin a can aka samu aka ainihin takike waɗannan nuskoki aka buga su to wannan shine gaba ta biyu kenan game da wannan muqaddima wanda ita ce za ta zama ta biyu kuma ta ƙarshe insha Allah game da muqaddimat to sai littafi na uku wanda shi dole sai mun yi magana akan akalla mutane biyu domin shi littafin asalin shi shine makarimul akhlaqi wa ma'aliha wa mahmudi tara'iqiha halayen kirki da halaye madaukaka da kuma abun yabawa game da bin tafarkin halayen kirki to shine asalin littafin na Abubakar al-Khara'iqi to sai aka samu al-Imam Abu Tahir al-Silafi Abu Tahir al-Silafi wannan malami mashhuri sai yayi al-Muntaqa ya tace me yake nufi da al-Intiqa malaman hadisi suna da wata ɗabi'a da suke bi wanda in muka kalla hatta littafin Imam al-Bukhari da Muslim wannan abun akai Imam al-Bukhari ya koyi littafai daban-daban kamar yanzu littafin na Abubakar ibn Abi Shayba al-Musannaf Bukhari ya koyi shi akan Abubakar ibn Abi Shayba ya koyi muwadda a gun malamai daban-daban wajen malamai shida ko bakwai su Ibn Uqtimalik Ismail kenan su Abdullah ibn Yusufa su Abdullah ibn Maslama su Abdullah dan Wahab da su ainihin wato Firyani duk waɗannan malaman sun koya Muslim sun koya Bukhari muwadda Imam Muslim ya samu littafai daban-daban hadisan Shu'ba hadisan Yahya ibn Ma'in hadisan abin nan Sufyan dan Uyayna ya tattara daga ciki ne sai yayi intiqa'in sahihu Muslim ko mun gane shi ma Bukhari daga cikin wannan tafan ne yayi intiqa'in sahihul Bukhari abinda malamai suke kenan shi ake cewa al-intiqa to daga baya sai dan wata ɗabi'a sananniya idan malami na koyi da littafi dalibai ne suke riwayar hadisan littafin ba dalibai ne wato na ƙasa wanda ba su san ilimi ba dama wasu ma malamai ne sanannu kamar ka ce irin yadda dalibai suke yin karatu misali a mataki na postgraduate kaga wanda ya zo ya shiga aji na PhD ana coursework dole sai da ya zama yana da degree watakila da masters a wannan fannin to da haka ba wai gama garin dalibi bane yana da khalfiya ma'arifiya daka ya san abin da in an faɗa ya kamata ya rubuta ya san abin da kuma ba sai ya rubuta ba to dalibai suna yin irin wannan intiqa'i malami yana karantarwa su kuma suna zaben abin da suka ya dace suna rubutawa suna barin sauran ɗaya daga cikin hanyoyin intiqa'i kenan a cikin aji idan ana karatu ɗayan kuma shine malami ya ba su nuska ya ce ku je ku kofe ku zo mai karatu idan suka je sai su zaba abinda suka ga ya inganta ko kuma wanda suke so wani lokaci ma idan suka yi intiqa'in sai malamin shi ma ya dogara da wannan intiqa'in mun sha karanta shine irin abinda Abdullahi dan Wahab al-Misri yayi ma ainihin wato Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus wanda yake cewa Abu Zubair al-Makki yace malam gwada mini hadisanka wanda ka tabbatar ka ji daga Jabir sai mishi intiqa'in su wato ya tace mai su shi kuma sai zama yana riwaya waɗannan hadisan ne kadai daga riwayarsa daga Abu Zubair ba ta da matsala ko da ya ce an Jabir kamar da yake a cikin ilimi na musali hadisi sanannen abu ne ina fata muna ganewa to al-Imam Silafi Abu Tahir ya koyi karatun littafin nan a gun malamin sa zamu zo mu ji sunan malamin da sauransu dan haka sai yayi intiqa sai ake buga su a tare shine wannan al-muntaqa min kitabi makarim al-akhlaq wa ma'aliha wa mahmud al-qara'iha ta'alif abi bakr muhammad ibn ja'far ibn salim al-khara'iti wallafar wato shi wannan malami al-khara'iti intiqa al-hafiz abi tahir ahmad ibn muhammad as-silafi al-asbahani wannan shine bugun darul fikri na kasar dimashq a suriya su suka buga wannan littafi to wannan littafin kaga aikin mutum biyu ne kenan to wane ne khara'iti wane ne kuma as-silafi sannan kuma me littafin yake dauke da shi shine abin da zamu faɗa a takeici wannan littafi kamar yadda muka faɗa malam abu bakr muhammad ibn ja'far ibn salim al-khara'iti shi yayi shi sannan sai kuma as-silafi ya mai intiqai shi muhammad ibn ja'far ibn muhammad ibn sahal ibn shakir al-khara'iti as-samiri sunan shi kenan an haife shi shekara ta 240 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shekara ta 854 miladiya na'am ana ce mishi al-khara'iti ne ana danganta shi zuwa ga sana'ar kerawa da siyar da jaka wanda ake ce mata kharita jaka ce da ake yi ta fata kamar yadda ake mai sai da jakunkuna irin na yan makaranta da ake yi kala daban-daban to suna hadawa kuma suna siyarwa da ake ce mishi al-khara'iti as-samiri din ba Musa Samiri ba mu kiyaye nasaba ce zuwa ga garin Surra Marra wani birni daga cikin birane wanda sarkin Abbasiya shine al-Mutasim kenan kamar yadda As-Sam'ani ke faɗa a cikin al-Ansab al-Mutasim sarkin Abbasiya Abdullahi Mutasim shine ya gina gari sai ya sa mai suna Surra Marra gari wanda yake burge duk wanda ya ganshi shine ma'anar sunan garin Surra Marra to ana nan sai sunan sai aka yi clipping din shi aka mai da shi coinage abinda malaman linguist suke cewa coinage kamar da ake cewa jam ake cewa waek ake cewa neko kaga ai harufa ne aka dauka daga kalmomi daban-daban aka hada su guri guda sai suka bada wannan acronym din go joint admissions and matriculation board shine jam ko kuma waek west african examination council da ke sanar da mai suna zuwa west african school waye wasu sai suke cewa ta ko mene ina idan officers subalan malam na kaka wasse ne ko wasse ko wani ne kuke ce mata wasse West African Senior School Examination Council to haka neko National Examination Council ko ake cewa neko da ire-iren su ga sunan to shine su ma sai ake cewa sa marra aka dauko sinin daga surra aka dauko mimun daga man aka dauko kuma sauran daga ra sai zama samarra ana nan kuma da yin nauyi a baki yau da gobe sai kuma ya koma samira to yanzu a yi nasaba zuwa ga wannan shiga al-musahhala din sai zama samiri na fata mun gane to garin su gane da aka haife shi inda ya taso shi wannan malami Abubakar al-Khara'iti Allah ya gafarta mishi haka Sam'ani ya faɗa a cikin al-Ansab Ibn Maqula yana ambata cewa wannan malami ya je kasar Dimashqa har sau biyu kamar yadda kuma Ibn Asakirin ya ambata yace amma mu ba samu halin gamuwa da shi ba amma dai ya zo garin ya karantar ya gamu da malamai daga cikin manyan malamai guda uku da suka karantar da shi wanda kowannen su malami ne min jibalil ulama akwai al-Imam al-Asma'i wannan shi ya kharraja shi a harka adabi da lugha da sanin nahwu sannan akwai Salih Ibn Abdullah Ibn Hanbal dan gidan Ahmad ibn Hanbal wannan shi kuma shi ya kharraja shi a ilimin hadisi da fiqh sannan akwai kuma Muhammad ibn Yazida ibn al-Mubarrid Imam al-Mubarrid da aka sani wannan shi kuma shi ya kharraja shi a nahwu wanda a lokacin shi ibn al-Mubarrid shine sheikhu ulama'i al-Basrati fil Arabiyya a zamanin sa wannan malami babban malamin hadisi ne hafidi ne masani ne malamin lugha ne malamin adabi ne mashhurin malami ne yana da tafai masu kyau wanda suke kamar da suke ba da labari cewa kana hasanat tasnifi jami'an lin nawadiri wa muktiran lir riwayat yana da yawan littafai masu kyau ya tara maganganu kamar da zamu zo mu ji wanda baka samu su sai a wurin shi sannan kuma yana da riwayoyi masu yawa sannan kuma yana dan taba waka irin wanda malamai suke yi ta hikima ta falala ba wai dan ya biye mawaka ya zama wani shata mai zaman kanshi ba. To haka nan kuma daga cikin dalibai waɗanda suka koyi ilimi a gunsa akwai manyan malamai irin su Ibnu Abil Hadid As-Sulami da Abu Ali Ibnu Dastawiya da Abdul Wahhab Al-Kilabi da Abu Ali Ibnu Al-Muhanna Ad-Darani wanda dalibai Imam Ahmad Ibnu Hanbal da wasu su yana da littafai kala daban-daban. Daga ciki akwai wannan littafin namu mai suna Makarimul Akhlaqi wa Ma'aliha wanda shi ma nuskar shi asali an same ta ne a Maktabatul Zahiriya ta Dimashka waccan da muka ambata inda Sheikhul Albani yake zuwa karatu. Akwai kuma ita kanta Al-Muntaqa din wato wadda nuska wadda As-Silafi ya tace ita kuma an same ta ne aslan a maktaba ta Majma'ul Lughal Arabiya a Dimashka da rubutun hannun shi As-Silafi din da rubutun hannunsa. Baya ga wannan littafin yana da dan uwansa wannan littafin kamar Hassan ne yana da Husaininsa kaga shi wannan Makarimul Akhlaqi wa Ma'aliha. Sannan akwai kuma Masawul Akhlaq munanan halaye su ƙarya da cin amana da gulma da sharri da ƙage da ninkufarci da ruwa da rauni da makamantansu duk su kuma ya tattara su ya sa musu suna Masawul Akhlaqi wa Mazmumiha munanan halaye da halaye abin Allah wadarai. Akwai nuskarsa har yanzu makhtuta a Escorial a ƙasar Spain da kuma a Maktabatul Zahiriya da rubutun hannun Al-Hafiz Diyauddin Al-Maqdisi kamar yadda malaman tarihi suka bada labari. Ina fata mun gane wannan. Sannan akwai littafin Itilalul Qulubi fi Ahadisil Mahabbati wal Muhibbina shi kuma akwai nuskarsa a wata maktaba a ƙasar Rasha. Wannan duk malamai ne masu bincike suke gano wannan abubuwa suna faɗan su. Sannan akwai kuma Hawatiful Jinan wa Ajibu Ma Yuhka Anil Kuhar labarai da maganganu na ban mamaki abinda ake faɗan cewa bokaye suna aikatawa shi ma akwai an buga shi wannan da taƙiƙin wani malami mai suna Dr. Ibrahim Saleh ya an buga shi. Akwai littafin Fadilatu Shukri Lillahi ala ni'matihi wa ma yajibu min ash-shukri lil mun'ami alayhi falalar gode wa Allah akan ni'imominsa da bayani akan abin da ya wajaba alal mun'ami alayhi ga mutumin da Allah ya mashi ni'ima bayani akan wajabcin ya gode wa Allah shi ma wannan akwai nuskar sa ta rubutun hannu da rubutun hannun Al-Hafiz Abdul Ghani Ibn Sa'id Al-Maqdisi mai littafin Ulatul Ahkam. Ina fata mun gane wannan. Wannan shine bayani a takaice game da shi. Rasuwarsa Al-Imam Al-Kharaiti Abu Bakr ya rasu ne a shekara ta 327 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shekara ta 1000 shekara ta 900 kenan kai da 39 miladiya. Idan ka lissafa da lissafin shekarar hijiriya yau da rasuwarsa shekara 1115 in ka lissafa da lissafin shekarar miladiya da rasuwarsa shekara 1082 dama wannan yana lissafawa gwargwadon yawan shekaru kamar da Allah ya bada labari wala bisu fi kafim 300 sinina wazdadu 9 wasu malamai suna ganin bambancin lissafi ne na luna da kuma solar calendar in ana lissafawa da dararraki shine lissafin hijiriya kenan to shekaru sukan karu fiye da in ana lissafawa da lissafin solar domin a lissafin solar shekaru sukan ragu saboda ana samun watanni da suke haura kwana 31 din nan da za a yi ta yi bayan tsawon shekaru aka nasa ba sai ga sun zama watanni ko mun gane sai zama kamar an nakasa watanni daga asalin shekarun. To shekarun hijiriya kuwa tunda babu wata mai 31 inna masharu 29 daidai ne sai kuwa 30 din sai ga shekarun sun fi yawa saboda kwana 29 ne za su bada shekara wancan kuma 31 in banda watakila February da mai sunan ɗayan September da waye da waye yadda ake koya mana ɗin muna yara to na manta yadda abin yake ho to da haka sai kaga shekarun ka a rayuwa idan yanzu shekarar ka 40 a lissafin nasara to haka lissafa da lissafin wato shekarun musulunci sai ka kawo ci wannan 40 din kuma wannan wato gwama tarihi dinnan abu ne wanda yake ba aibi bane ba matsala bane ya tabbata a musulunci malamai suna gwama tarihi irin waɗannan kuma ana amfani da hanyoyin lissafi na ilimi na mathematics na ilimi na wato astrology astronomy dan a gane irin waɗannan na baya da na gaba da wanda suka faru a ce hadisa ta faru shekara ta kaza ta hijriya to yanzu za a lissafawa a gane ta zama equivalent to shekara ta kaza ta miladiya abu ne didi yake sananne a gun wanda suka san ilimin ba wani abu ne na sirdabaru ina fatan mun gane wannan wannan da nake faɗa ni ma duka boshi ne babu abu kwaya daya da wanda yake nawa Allah ya gafarta mana gaba kida ya rasu a wannan shekara ta 327 bayan hijira a tsakiyar kuka ce a farkon ƙarni na hudu kenan a watan rabi'ul awwal Allah ubangiji ya gafarta masa ya rasu a garin yafa na ƙasar Falastin wannan gari hayin da sunan shi kenan na daga cikin garuruwa wanda Isra'ila suka kwacewa Falastina ana spelling din shi da English J A double F A kamar kace Jaffa to amma wannan J din ana karanta shi ne ya yafa na fata mun gani daga cikin wuraren da za a samu tarihin wannan malami Abubakar al-Khara'iti akwai littafin tarihu Dimashka na Ibn Asakirin Sirar Alamin Nubala ta Az-Zahabi tarihu Baghdad na Khatibu al-Muntazam fi tarikh al-Muluk wal-Umam na Ibn al-Jawzi al-Bidayah da Ibn Kathir Mujam al-Udaba na Yaqut al-Hamawi al-Wafi bil Wafayat na Khalil Ibn Aybak al-Safadi da Shajarat al-Dhahabi fi akhbari man dhahab na ainihin wato abin nan da fi rasul makhtutat al-Zahiriyya na Sheikh al-Albani wanda na Ibn al-Imam Shajarat al-Dhahab da kuma abin nan littafin al-kitab afwan da littafin wato abin nan tazkiyatul hufaz littafin tabaqatul hufaz na Suyuti to littafin shi dinnan al-Khara'iti a cikin littafin shi dinnan akwai ayoyin al-Qur'ani da ya kawo dan magana akan akhlaq da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waƙoƙi na yana yawan kawo waƙoƙi kamar da zamu zo mu gani da labaru iri daban-daban da kissoshi na halayen kirki da wasu sahabbai suka yi ko wasu tabi'ai da tafsirin wasu maganganu ayoyi da hadisai da kuma alaka yawaita magana akan alakan mutum da ɗan uwansa da iyalansa da makwabtansa da malamai da dalibai da abokai da makamantansu abinda yake kenan to littafin babba ne sai shi as-silafi sai ya dauka sai ya wannan al-intiqa din to kamar yadda muka ambata al-intiqa iri biyu ne ko dai zama al-intiqa'u asna as-sama sanda ake daukan karatun a tace ko kuma al-intiqa min nuskhatin mu'tamada thumma as-sama mutum ya tace daga wani copy wanda yake yardajje sannan sai go sai ya ji agun malami Ibn Asakir al-Dimashqi rahmatullahi alayhi ya rawaito wata magana mai ban sha'awa daga Sulaiman ibn Musa Sulaiman ibn Musa yana cewa yace tajlisu ila al-alim yalihi rajulun yaktubu kullama yasma'u fadhaka hatibu layl yace in ka zo na agun malami ka lura zaka ga mutane iri uku a gaban malami akwai wani wanda duk abin da yaji malamin nan ya faɗa kamar ruko da go to zai kofe komai yace fadhaka ka ga wannan da kake ganin shi hatibu layl to wannan shine mai itace cikin dare wanda ke zuwa ya itace cikin dare zai iya debo komai zai debo marke zai debo karmami halama har ya haɗu da maciji bai sani ba zai debo tarkatarka iri daban-daban Allah ya ji kan Imam Suyuti malamai suna mishi wannan laqabin saboda irin yadda yake jama'an lil mukhabba'at wal ajaib din da Suyuti ka karanta zaka ji sunan litafi mai dadi amma kan da suka ji akwai abubuwa iri daban tarkatarka a cikin sa masail iri daban-daban su yi musu wannan yayi macharbi yayi ma magana kan iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har guda biyu ma yayi akan batu akan tabbatar da kasancewar shi wato mujtahidi a cikin atadus bi ni'matillah abubuwa iri daban-daban akan maulidi shi ma litafai guda biyu tarkatarka iri daban-daban abinda bai da asali su yi zai iyayen sa sai ya san mushi asali Allah ya gafarta mai saboda malami ne jama'al kutubi sannan mutaliqul laha wa maghmurun fiha yana da yawan karatu da kuma yawan afkawa cikin littafin. Allah ya gafarta mai. To da haka malamai suke ce mishi Hatib Ulaili. Imam Sudi ya rasu shekara ta 1911 cikin farkon karni na 10 kenan. To yake cewa duk mutumin da ya zauna gaban malami ana daukar lecture ko ana karatu duk abin da aka faɗa da hadisan da sharhin da abin da ya kamata da wanda bai kamata ba da tuntuban harshe da komai ka kwafe yace to fa hadha Hatib Ulaili wa rajulun yasma'u wa la yaktub akwai mutumin da zai ta saurare bai rubuta komai fa zaka jalisul alimi to irin wannan shine abokin zama malami ya iya zama da malami kenan ba wai in yaji zai kyale bane sai ya gama saurare tsaf sai ya zaba abin da ya kamata ya kwafe ma'ana bai raba hankalinsa sanda yake ji kuma yana kwafewa sai ya gama saurare an kai wata gaba sai ya maza ya rubuta ko kuma ya yi shorthand ko ya yi abbreviation in ya koma sai ya koma gefe sai ya tsara ainihin wato lecture sa ko note ɗinsa wannan ko a karatun boko ne za ka ga irin wannan sun fi tsira da kyakkyawan lecture saboda in ka raba hankalinka kana rubutu kuma kana saurare maza Allah da rajulun min qalbayni fi jawfihi in dai ba kai wani babban zakakuri ne na musamman ba da wuya ka rike abin da ya kamata to haka nan sai ya ce na ukun su kuma wa rajulun yantaqi wa huwa khairu da ko mutumin da yake iya tantance me ya malam ya faɗa wanda ya kamata a rubuta me ya wanda ba sai an rubuta ba menene asalin ilimin menene sharhi ne na malamin me ya tuntuban harshen sa me ya faɗa wanda ra'ayinsa ne yana iya tantance wadanne ne suka kamata a dauka wanne ne ba su kamata a dauka ba kwatan kwatan mutumin da yaje kasuwa yaje gun yan gonjo zai yi usari kaga wanda ya san kan gonjo me yake yi intika ya zabi daya anan ya zabi wata a can ya tattara sannan ayi ciniki haka in ka je kasuwa zaka siyo dabbobi ko zaka siyo buhuna ko zaka siyo kayan gwari dole sai kai alintika ba zaka ce duk abin da ka gani a shagon nan na lemu da ayi baka ce duka a tattara maka ba ko babu shakka zaka yi asara ba da jimawa ba to wannan yace shine khairu shine mafi alheri a cikin dalibai mai intikai a cikin yan kasuwa shine mafi alheri mai sauraron magana ya intikai shine mafi alkhairi allazina yasmi'una alqawla fayattabi'una ahsana in fact babu abin da zaka yi babu intikai ka tsira lafiya duk abin da kake yi ai kana zaba ne kana zaban azaba azaba a bar kuturu danja ko kamar da yara suke cewa ina fata mun gane wannan to al-imam as-salafi abin da ya wuce tafin nan kenan sunansa abu tahir ahmad ibnu muhammad ibnu ahmad ibnu ibrahima as-salafi al-asbahani mutumin asbahan asbahani yanzu kasar iran jiha ce a kasar iran ana ce mishi as-salafi ana danganta wannan dangantaka ne zuwa ga kakansa wanda kakan an san shi da ana ce mishi sili silafa silafatu haka ake cewa kakan shi wancan wato ahmad ibnu ibrahima din kenan da haka da aka zo mai dangantaka sai ana ce mishi as-salafi a kiyaye ba as-salafi ne irin wannan nasaba da ta baza gari tsakanin mutane ba yanzu kowa da ake dangantawa a cewa wane as-salafi ma'ana mai bin tafarkin salaf ko to ba irin ta bace wannan rubutun ne iri daya amma wasu din ba iri daya bane wannan as-si ne da kasara akan silafa na'am an haifi al-imamu abu tahir as-salafi an haife shi ko dai kace kamar da malamai suka faɗa isadance ɗayan biyu magana mafi shahara an haife shi shekara ta 440 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kusan ƙarshen ƙarni na biyar kenan ko kuma shekara ta 448 wasu sun kale mai shekaru bakwai a rayuwar shi wallahu a'lam abin da yasa wancan magana tafi inganci idan muka lissafa 778 muka li shekarun rasuwarsa a tsori 478 ko shekarun rasuwarsa kuma 576 yara yake nan shekara 98 idan kuma ka kalli 470 rasuwa kuma 478 to yara yake nan shekara 108 to kuma magana mafi shahara game da tarihi shine yana daga cikin ashabul mi'a mutanen da suka rayu suka wuce shekara 100 a duniya kamar da zabi ya kawo shi a cikin ahlul mi'a fasa'idan to wallahu alam amma dai malamai sun faɗi duk wannan maganganun game da tarihin rayuwarsa ya jin karatu a gun malamai irin su al-qasim ibnul fadli kuma wannan malami as-salafi na daga cikin malamai suka fara karantawa da wurwuri ya samu kanshi a cikin jarabawa ta karantawa a inda yake rayuwa
tun yana ɗan shekara 17 kaga bai ma zama rashid ba, bai ma zama adult ba, misali a irin doka ta tamu ta Najeriya, domin adulthood na farawa ne daga 18, yana kama abin da suke ce ma milo kenan, yaro wanda bai da doka a kansa a hukumance, bai sai jefa ƙura'a ba, bai sai takara ba, in yayi laifi sai dai a kai shi abin nan wurin i'adatu ta'hil rehabilitation center. Ya shiga garin Bagadaza ya koyi ilimi a gun malamai daban-daban irin su Nasr ibn al-Baitari ko ibn al-Batir, sannan ya ruwaito wannan littafi daga malaminsa mai suna Abul Hussein Ali ibn al-Muslimi ibn al-Fathi, shi ne malamin da ya koya mashi littafin nan na al-Khara'iqi, wanda shi wannan malami Abul Hussein Ali ibn al-Muslim ya rasu ka ta 533 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Adh-Dhahabi ya musu tarjuma cikin Sirru Alamin Nubala, wani malami ne daga cikin waliyai, ya mutu ne yana sujuda a sallar asuba, ya mutu, Allah ya gafarta mishi. Al-Imam Silafi shi kuma rasuwarsa kamar yadda malaman tarihi suka ambata, ya rasu ne a ranar Juma'a 5 ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 576 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau da rasuwarsa a bisa lissafin kalanda ta hijira shekara 866 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A bisa lissafin miladiya kuma rasuwarsa za ta kama kenan shekara ta 1180. Yau da rasuwarsa wannan lissafi kamar shekara 841 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan miladiya Annabi Isa kenan. A lokacin da ya rasu kamar da muka ambata, ya wuce shekara 100 a duniya, ya dade kware a duniya. Malami ne wanda yake kacokar rayuwarsa harkar ilimi kawai yake, karantarwa, rubuce-rubuce, wa'azi, raddoji da sauransu. Sai da zama hatta sarakunan zamanin shi suna zuwa majalisin su koyi karatu. Alal misali, As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ɗaya daga cikin sarakunan da suka yi musulunci aiki gagarumi, musamman wajen ciyo da dawo da ƙasar Falasɗinu cikin daular musulunci. Sarki ne shahararre, masanin ilimi, Allah ya saka mashi alkhairi. Wannan sarki ya taso da shi da 'ya'yan shi da waziran shi tawaga guda, suka zo suka zauna gaban al-Imam Silafi, ya koya musu karatu, suka sauraro hadisi a gurinsa. Yana daga cikin malamai da ake mishi take da awhadu zamanihi fil ilmi war riwaya, malami wanda yake tilo a zamaninsa wajen zurfin iliminsa da riwayarsa. Masani ne na ilimin Qur'ani da qira'at, masani ne na ilimin hadisi da fiqh, masani ne na ilimin arabiya da makamantansu. Yana da ainihin littafi daga ciki akwai Mu'jamu Shuyukh da su'alat ɗinsa, da kuma littafin shi mai suna Shurutul Qira'a, sharuddan ainihin wato qira'at. Al-Imam Adh-Dhahabi yana mushtaki yana cewa kana saduqan adiban ikhbariyan kaseeral ilmi, ya mishi wannan take kamar yadda aka yi take irin wannan da muka ji a baya game da ainihin wato Abubakar ibn Abi Dunya. Waɗannan su ne a takaice waɗannan malamai marubuta waɗannan littattafai waɗanda muka ce za mu tarihinsu a takaice ƙwarai da gaske. Wannan shi ne takaitaccen bayani game da su da kuma littafin. Idan Allah ya kai mu darasi na gaba, abinda za mu shiga kai tsaye ga kowane littafi shi ne za mu tsallake duk wata muƙaddima da wani mai tahqiqi ya yi da duk wani nashi ne. Za mu shiga cikin asalin doron littafin, kuma idan mun zama daga karanta su bisa jeren giyarsu a tarihanci, za mu fara karanta littafin Ibn Abi Shayba tunda shi ne aqdam, sai kuma karanta littafin wato malam Abubakar Ibn Abi Dunya, sannan sai mu biyo baya da na Al-Khara'iqi. Kamar yadda ake gani za mu dinga yin awa ɗaya insha Allah, kowanne za mu karanta abin da ya sawwaka a cikinsa, domin abin da ya sa ba za mu ware ƙwaya ɗaya ba. Ba littafin muke nufi ba, muna nufin abubuwan da ke cikinsu na bayanai akan halayen kirki, da aka muka dacewar mu imajin ɗinsu wuri guda. Don haka ba za mu tsawaita game da maganganu akan isnadoji ko wasu abubuwa waɗanda suke wajen asalin wannan ƙabiya ta bayani akan halayen kirki da ɗabi'u na garba. Fatanmu a ƙarshe shi ne mu ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u waɗanda dama can muna da su. Mu musulmi, mu ahlus sunna, mu masu bin tafarkin salafiya, mu ɗaliban ilimi, to sai mu gode wa Allah mu ci gaba da yin su. Idan muna yin su ne da alama basiratin cewa addini ne, tafarkin magabata ne. inda muka gaza sai mu kokari mu gyara mu dawo da akalan mu inda ya dace. Na'am. Na'am. Oke al-qara'iqi ko ina ta ƙara abin nan me sunan shi ya jazakallahu khairan al-qara'iqi Abubakar al-qara'iqi walaysa al-qara'iqi Abubakar al-qara'iqi walaysa al-qara'iqi na'am jazakallahu khairan ba mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah.